Tun bayan mutuwar shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasar Najeriya, Abba Kyari, kusan wata guda kenan a sanadiyar kamuwa da cutar COVID-19, an yi ta samun raɗaɗin wanda zai maye gurbinsa ganin irin muhimmiyar rawar da ya taka a ayyukan da suka shafi shugaban ƙasa. A yau dai, fadar shugaban ƙasar ta tabbatar da naɗa tsohon ministan harkokin waje na ƙasar a zamanin mulkin soji na shugaba Muhammadu Buhari, Farfesa Ibrahim Agbola Gambari, ɗan asalin birnin Ilorin na jihar Kwara, wanda ya karatu mai zurfi ya kuma riƙa muƙamai da dama. Barista mai nasara faskari ya bayyana cancantar wannan zaɓi da shugaban ƙasar ya yi.
Farfesa Ibrahim Gambari mutum ne wanda yake ni na san shi da daɗewa. Na san shi tun ina kamar ɗan shekara 17 a haihuwa. Na san shi mutum ne wanda yake da ra'ayin gurguzu ƙwarai da gaske, kuma mutum ne wanda yake cikakken ɗan boko, ya gogu sosai a harkoki da suka shafi diplomasiyyar ƙasashen duniya. Ya je Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin nan, ya gogu, ya kai ma matsayin a Majalisar Ɗinkin Duniya. Kusan babu wani wanda yake jami'in jakadanci a duniya wanda yake ya gogu kamar shi da marigayi Joe Garba, wato Joseph Garba. Sun dago da martaba baƙaƙen fata ta duniya, sun dago kuma da darajar Najeriya, kuma an san cewa muna da wakilai a lokacin nan.
Ganin irin tasirin wannan mukami ga ayyukan da suka shafi ƙasa baki ɗaya, muka tuntubi masani kuma mai fashin baki akan harkokin waje, Dr. Abdulhakim Garba, wanda ya bayyana irin ƙwarewa da sabon shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasar ke da shi a harkokin da suka shafi tarihin duniya da ƙasa Najeriya.
Karatun da ya makaranta da kuma aikin da ya sai suka yi daidai. So yanzu zaka ga in kai karatu a makaranta kuma kai amfani da shi wajen aikin ka, so kafi ƙwarewa ga wanda zaka zo kai ta kama wannan ka kama wancan ne. So zai iya kawo ƙwarewar da ake bukata wajen yin wannan aikin. Saboda me zai iya ba shugaban ƙasa shawara akan tattalin arziki, zai iya ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin ƙasashen waje, zai iya ba shugaban ƙasa harkan Majalisar Ɗinkin Duniya da Najeriya. In fact wannan COVID-19 din da ake yi din nan zai iya kawo gudunmuwa kwara a ciki, saboda duk wanda ake aiki da za a aiki da su duk mutane ne wanda ya sani.
Wannan matsayi na mai fada a ji a fadar shugaban ƙasa na da matukar mahimmanci garin shike da halakin sanya lokaci na ayyuka da kuma wanda shugaban ƙasa zai iya gani a koda yaushe, har ma da inda shugaban ƙasar zai je. Abin jira a gani yanzu shine irin gudumawar da sabon shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasar Farfesa Agbola Gambari zai bayar, musamman idan aka yi duba da yanayin da ƙasar ta shiga sakamakon bullin annobar coronavirus da ta gurgunta ayyukan tattalin arziki. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.